Na'am, to bismillahir rahmanir rahim. Matashin karatunmu shine as-saju'u. As-saju'u shine ka kawo kalmomi a jere waɗanda suka karike da harfa iri ɗaya. Kun gane? Misali to bari mu karanta ka'idar mu sai mu gani. As-saju'u tawafuqul fasilataini. Shine a samu tarayyan dacewan fasila guda biyu fil harfil akhir ga harafin karke. In an ce fasila ana nufin kalman da ke karken magana. Kun gani? Ita ce fasila. To a samu fasila ɗin kalmomin da ke karken magana sun yi ittifaki wajen waɗansu harufa, wurin harufan karke. Wa afdaluhu ma tasawat faqarahu. Mafi fallansa shi ne wanda aka sami faƙararsa sun yi daidai ɗin. Za mu iya gane misalanmu. Qala sallallahu alaihi wasallam alam sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, kamar yadda hadisin ke babu wani gari da za a wayi gari a samu mutane su samu kansu ciki face akwai mala'iku guda biyu suna addu'a ko ɗaya yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, duk wanda ke bayarwa yake fitar da dukiyar shi ke bayarwa fi sabilillahi, to ya Allah ka bashi abin da zai maye mishi wannan abin da ya kashe. Wa ta musikan khalafan, wanda kuma ya rike ka bashi hasara, ya Allah. To kun gani ina shahidin ma nan khalafan talafan. To kun gani gashi a Hausa ma duk akwai irin shi. Wa kala arabiyun zahaba bibin hisailu, wani balarabin ƙauye ne rigawa watan irin ruwan nan da yakan zo lokaci ɗaya ya tafi da ɗanshi sai ya ce saboda damuwa, Allahumma in kunta kad ablaita, ya Allah, ko da ke kai kayi ji kai ka jarbce mu da jarba, fa innaka talama kad afaita, to ai kai lallai ka dade kana ba da lafiya. Ina shahidin mu aina saju huna ablaita afaita. Jamil jiddan alhurru idha wa'ada wafa, ku sani shi ina nan cikin mukama ko wannan, in kana karatun mukamatul hariri ko duk zaka ta ganin waɗannan abubuwan. Muna karatun mukama a nan ranar Asabar karfe 2:30. Alhurru idha wa'ada wafa, alhurru shi dai da idha wa'ada, duk lokacin da ya alƙawari wafa yakan cika. Wa idha a'ana kafa, in kuma an nemi taimakonsa to kafa sai ya isantar, watan taimakon shi ko ya ishe ka cikin iko Allah. Wa idha malaka afa, sannan kuma idan zai ya mallaki abu to zai yafiya. Ina shahidin mu wafa kafa afa. Ga tamrini na gurguje, bayyin sajja fil amsalati alatiya wa wadhih wuduhahu wa wadhih wujuhu hasanihi wujuhu hasanihi ko husnihi. Kai bayanin sajja'u, kai bayanin kuma wajahin kansa. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan qala khairan faganima aw sakata fasalima. Allah ya jika mutumin da bawan da kala khairan ya faɗa alheri fagani masa ya ci nasara aw sakata ko ya shiru fasali masa ya kubutu daga shari. Na'am, fagani ma fasali ma. Wa kala thalibi alhikdu sada'ul qulubi, alhikdu kaga alhikdu bakin ciki, sada'ul qulubi shine tsatsan zuciya, wallajaju naciya kuma sababul hurubi shine dalilin yaki. Aga al-qulubu da al-hurub ko. Wa qala al-Hariri, Imam al-Hariri ya cewa irtifa'ul akhtari, daukakan watan daukakan al-akhtar irtifa'ul akhtar, daukakan darajoja biqtihamil akhtar, ya danganci da fada mahatsarura ne. Kaga akhtar akhtar ko akhtar na farko darajoja abinda aka kaddara maka na daraja, al akhtar kuma na biyu kuma shine hatsarura. Wa kana ba'dul bulaga, waɗansu masu balaga suka ce, sashi masu balaga suka ce al insanu bi adabi, shi mutum akan kula ne da akan kimanta shi ne ko akan kula ne da labdubansa, la bi ziyihi ba wai da tufafinsa ba, wa thiyabihi afwan ba wai da adansa ba kuma da tufafinsa ba. ina ni shahidinmu adabihi zihi thiyabihi wa kana arabiyyun lirajulin sa'ala al-iman wa wani balaraban kauye yace mutum wani mutum wanda yake ya tambaye wani mugu nazalat biwa nazalta biwadin ghairi mumturin to yau ka sauka a wani fagen da babu ruwa wa fina'in ghairi ma'murin kuma ka sauka a filin da ba rayayye ba wa rajulun kuma ka sauka ga wani mutum ghairi mai surun ba mai ba abin saukakewa ba ko mai sauki ba faqim binadimin dan haka ka tabbatu cikin nadama watan ka tsayi cikin nadama a wurta hal bi'adamin ko kuma ka tafi darishi na'am mamtur mamturin ma'murin maisurin binadamin bi'adamin kun gani to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.